Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 29 ga watan Satumba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Ranar Litinin uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump za ta fara ziyarar ta farko zuwa kasashen waje tun da mijinta ya hawa kan mulki, yayin da za ta ziyarci kasashen Afirka hudu domin yada shirinta na inganta rayuwar yara mai suna BBS, wato kasance na gari. Kowanne daga cikin mu ya fito ne da kasar da take da irin nata kalubalen, a cewar Melania lokacin da take magana gaban wani taro a gefen babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Dinkin Duniya. Ta ci gaba da cewa, amma na sani a zuciyata baki ɗayan mu muna da kudirin rainan manyan gobe su zama suna cikin farin ciki da lafiya har zuwa girman su. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Melania za ta kai ziyarar ne kasar Ghana da Malawi da Kenya da kuma Masar. Hukumar Raya Kasashe ta Amurka USAID ce za ta taimaka mata wajen shirya wannan tafiya. Hawa kuma a wannan ziyara tata za ta mayar da hankali ne kan lafiyar iyaye mata da jariransu, abinci mai gina jiki ga mata da yara kanana, ilimin kananan yara, da kare namun daji da kariya ga cuta mai karya garkuwar jiki. Haka kuma ana sa ran Melania za ta bayar, wato za ta bayyana rawar da Amurka ke takawa wajen taimakawa kasashen da za ta ziyarta. A fadin duniya mutane 7 cikin 10 na mutuwa sanadiyar cututtukan da suka hada da hawan jini da ciwon daji da ciwon siga da mummunin ciwon huhu, a cewar wani bincike da aka kafe a fitaccen jaridar The Lancet cikin wannan watan. Waɗannan cututtuka ba wai kawai suna saurin kashe mutane bane, jinyar suna da tsadar gaske. Binciken da aka kafe a mujallar The Lancet ya kimanta cewa cikin shekaru 15 masu zuwa, kasashe masu tasowa za su kashe sama da dala Amurka miliyan trillion 7 akan waɗannan cututtuka. Shekaru 3 da suka gabata, shugabannin duniya sun yi alƙawarin rage samun mace-mace daga irin wannan cututtuka da ake samu da shi da kashi 1 cikin 3 zuwa shekara ta 2030. A taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na ranar Alhamis, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom ya ce kasashen duniya kasa da rabi ne za su iya cimma wannan manufa. Yana mai kira ga shugabannin duniya da su bayar da himma kan wannan batu. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai yiwuwa kasar China ta kwaikwayi yadda Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016, wadda ke kai wasu hare-hare kan kwamitocin gudanarwa na jam'iyyun siyasa da wasu ƙwararru daban-daban ta hanyar aika musu da sakonnin email irin na kutse. Wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa FireEye shi ne ya gano hakan, sai dai har yanzu akwai wasu batutuwa da ba a tantance ba, kamar irin bayanan da China ta samu a dalilin kutsen da ta yi da kuma yadda za ta yi amfani da bayanan, har yanzu dai babu masaniya. Kamfanin FireEye ya faɗa wa Muryar Amurka ta saƙon email cewa har yanzu dai cikin hare-haren da ake kaiwa ba mu gano abin da ake son cimmawa ba. Ya zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin Trump sun yi shiru kan wannan batu, suna masu alƙawarin bayyana bayanai cikin mako mai zuwa, a jawabin da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai yi a nan a birnin Washington DC. Kutsen da kamfanin Facebook ya bayyana jiya Juma'a an yi masa, wanda ya shafi bayanan mutane miliyan 50, wani kuma bayani ga babbar kafar sada zumuncin wadda ta kwashe watanni tana ƙoƙarin maido da martabbata idan masu amfani da ita. Baya ga mutane miliyan 50 da ake kyautar zaton masu kutsen sun kwashi bayanansu, kamfanin ya nemi ƙarin wasu mutane miliyan 40 da su shiga cikin shafinsu domin a tabbatar. Facebook ya sanar da hukumomin tsaro kutsen da aka yi mishi, wanda ya ce ya tsayar da shi. Aje Juma'a kamfanin fasahar ya ce ba shi da tabbacin cewa ko an yi amfani da bayanan mutanen ba ta hanyoyin da basu dace ba, amma ya kokarin warware matsalar. Da yake magana da manema labarai jiya Juma'a, mataimakin shugaban Facebook Guy Rosen ya ce kutsen da yana da girma kuma babu alamun an auna wata takamaimiyar kasa ne. Daga ƙarshe Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yarjejeniyar da aka kulla da Iran kan nukiliya ta kawo yaki kusa da gabas ta tsakiya. Da yake magana da wakilin murya Amurka a birnin New York jiya Juma'a, Prime Minister ya ce Iran ta karɓi biliyoyin dalar Amurka, an kuma janye mata wasu takunkumi a wani bangare na yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 da manyan kasashen duniya, amma ba ta yi amfani da kuɗin ba wajen ciyar da al'ummarta gaba ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
halin dan adam ba da ma halin dan adam sai
barka da asuba, kin samu kariya da waka halin dan adam.
Ina jin dadin ta,
tana da dadi gaskiya.
Wai halin dan adam,
wallahi sai Allah, sai Allah, sai Allah kadai ke iya dan adam.
Allah sa mu dace.
Ko shi ma sai zai da an yi abu sai ka ji sai wayo Allah. Eh dan adam sai ya raki. Adam mai mai abu sai wayo Allah. Eh. Allah sa mu dace. To Maryam, kafin mu mika sakon gaishe-gaishe, karki manta fa, kuma ni ma ban manta ba, masu sauraro na so ba su manta, muna binki ba shi labarin
ita. to
yawa kan ga uku
haka haka
to don to sakon kafin mika gaisuwar sai na fara mika sakon taya murna ga abokin aikin mu Hafsat Maina Muhammad
game
da sabuwar
kuwa
da tazo Allah ya sa mu dace
ina kamar ta suna wai Raiha ne ko ba dai sai ba ta suna yan zamani
tana da sunanta da ta sa mata sannan bayan sunan da ta rada mata kuma akwai inke da za a gidin ga kiranta da suna Raiha
Raihan
wato wani abin jin kamshi to amma ni akai wannan karar fa
da Allah
zan baki labari
to je zuwa
to sai mu ce Allah ubangiji ya raya ta
amin
ya ba ya sa cikin community sannan ita kuma uwar Allah ba ta lafiyar shayarwa me gidan da ba shi lafiyar nemowa
amma me yake wanta ɗan kwana biyu
wallahi kuwa ai babu damuwa kwanci tashi zaki ga
haka ne
ta dawo tana cikin aiki to sannan kuma akwai sakon ta Muhammad Abubakar Tsoho murnar daurin auren yarsa Fatima Muhammad wanda za a yi yau Asabar a NDLEA Records dake Jos a jihar Plateau kenan a Nigeria da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a ta gari
amin amin
to wannan sai mu ce bayan wannan kuma sai mu mika sakonnin da na dan kwaso na ga wasu nan hannun ki ga wasu a hannuna da ya shafi sakonnin email da suke aika mana
to
yace dubun gaisuwa mai yawa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce daga Kabiru Janya Kwari Allah ya sa da fada dai ce wanda ke son a mika mun gaisuwa ta wato gaisuwar shi kenan zuwa ga a bari ya huce sai kuma abokan sa su Sade Saidu Daura da kuma Bello Biji Gidan Madi Sokoto da kuma Abu Danu Kwari da kuma Aliyu Mairini Kwari da fatan suna cikin koshin lafiya sai mu ce to mun gode Kabiru da fatan kuma sai kuma sakon gaisuwar a bari ya huce na fatan alheri daga Yusuf Garba Dauda yace ina son a mika mun sakon gaisuwa ta daga Potoskun zuwa ga waɗannan mutane da fatan suna cikin koshin lafiya kuma kar su bari a huce wanda aka ce shi ke kawo kuda ya fada ciki gaisuwa zuwa ga yayana Takata Augustine Garba garin Jimbiri sai Malam Thomas garin Jimbiri da kuma limamin garin Jimbiri Malam Rabiu sai gaisuwa fata alherin na abar ya huce zuwa ga maman Fati da kuma malam Aminu Shabo da kuma malam Aminu Shabon Shago unguwar Jaji sai malama Fatima maman Sahilat a unguwar Jaji duk a garin Potoskun gaisuwa fata alherin abar ya huce daga Haruna Muhammad zuwa ga Shafi'u Madawaki Inono dake karamar hukumar Sabuwa a jihar Katsina sai injiniya Alhaji Biliya Muhammad Albaba Katsina sai Jafar Wada Mawashi kakakin kungiyar murar jama'a da kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar murar jama'a da su fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa daga kuma nan sai mun leka zuwa ga gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga mai nasara Nasarawa Funtuwa ya ci mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga SA Abdul Baram Malum da SA Kasim Abdul Saulawa da Honorable Musa Adamu Funtuwa sai Honorable Hamza Sula Faskari da kuma Wamban Faskari daga mai nasara sai mu ce to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
sako na gaba ya fito ne daga Usman Isa yace sakon gaisuwar fatan alkhairi zuwa ga masu sauraron a bari ya huce kamar su shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da barista dan Lami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'a ta jihar Neja sai Hajiya Amina Hamza Bibs Azaria da Abubakar Kalajanga dake unguwar Turake Jalingo a jihar Taraba sai shugaba Mani Ashafura Numan tashar mota Funtuwa sai shugaba Ali Aware na Muhammadu Inuwa garin Malam sai kuma Abdullahi Sa'adu director Afric Media dake kasar Kamaru da fatan na cikin koshin lafiya sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Isu Hundila Faki yana isar da gaisuwar sa zuwa ga Ashir Mai Barkono kofar Gabas Faki da Murtala Dan Faki da Gali Siraja Faki da Magaji Gadan Kaya Lungun Liman Faki da Gambon Alaska Faki da Yakubu Easy Faki da Alhaji Bashari Gidan Mubuga bakin kasuwa Faki da al'umar garin Faki gaba daya da kuma sarkin garejin Olode a jahar Oshun Alhaji Rabi'u Gora da fatan duk sun ji suna nan lafiya.
To amin da na ce sun kare ashe ina da wata guda ɗaya da tabakan yake ganta. Daga Umar Bello Madibo wuro Biri Jine yace zuwa ga Abari Yahuce na sada zumunci yace gaisuwar fatan alheri zuwa ga dagacin wuro Biri Ji Malam Adamu Sani da baffa na baba wuro Usman Madibo maji dadin wuro Biri Ji da Malam Ahmadu manaja wuro Biri Ji da Musa Kata mai kaji bypass kwanar Riyal a Gombe da fatan sai eh to Maryam bari mu dan shakata mu da to bayan wannan waka sai in ce to sai kuma mu leka mu biyo ki inda kafin baki dan labarai akwai labari guda biyu amma sai bayan mun ji bangaren ita
da labarin da aka biyo ne bayan
yawa saboda ke sauke nauyi
to
yawa amma sai in kin yi wannan zamu yi labarin dan Fulani da mahaifiyar shi ta rasu
wai me yasa kullum sai labaran Fulani
da labari bari akwai wani buzu yau
to akwai buzu
eh labari ne buzu eh da ya samu yaro yana ilka kuka
haka
za mu je da saka kari
haka to ka san a mako da ya gabata mun dauko labari kan yadda itatuwa suke sadarwa tsakanin su wanda zamantakewa ya kasance tsakanin su haka
tana rayuwa za ta mutu da sauransu
haka haka muka dawo kan cewa yadda a kula da alfanin itatuwa
a cikin
eh to musamman yadda ake fama da sauyin yanayi da yake jawo mana abubuwa matsaloli da dama da bala'i da ke faruwa a duniya kaga ambaliyar ruwa abubuwa da muke ta fuskanta shi ma yana da duk waɗannan abubuwa da kwararowar hamada da dai sauransu
gashi nan masu hasashen yanayi kullun suna ta faɗa
haka to har na ce ban ba ku labarin wani iccen gawo shi wannan iccen gawon ana masa kallon cewa icce ne mai tarin baiwa ganin yadda alfanin icce guda daidai yake da shanu goma wajen yadda yake samar da taki ga wannan kasa yana farfado da kasa irin cewa wasu gurare da an daina ma noma a wuraren to in malikin masana sun lura cewa itatuwan tun bale a Niger saka lura cewa yanda itatuwan gawo ta taru a wurare da dama kuma irin gurin ya farfado da yanayin
oh ina fahimce ki akwai an gansu da yawa a wurin sun fuffuto
suna fitowa da kansu ka san yanzu ana tuka gari yadda za a yaka kwararowar hamada to shi wannan tsarin ma ba ma baya ma cikin tsarin cikin abin da suke kokari ne amma ko shi Allah da ikon sa yana suna ta farfadowa suna ta tsurowa gurare daban-daban kuma yana da alfanu sosai ana magani da shi itatuwan itatuwa dabbobi na ci
kin ga baki sai wani karin magana da Bahaushe yake cewa jiran gawan shanu
menene kenan
shine sai saniya ta zo ta kwanta a gindin bishiyar gawo
haka
sai ta ta jira in guda daya ya fado sai ta dauka ta ci saboda dadin shi za ta zauna ta yi na anan saboda
to kaga alice ne mai alfanu sosai sai kuma cewa ka sani ana yin sassara itatuwa domin a bada hanya a yi irin noma da sabuwan nan to amma wannan abin iko da wani abin mamaki dangane da icen gawo lokacin lokacin damina ya zo to ita ganyen itatuwan gabaki dan zubewa suke yanda zai kare ruwa zai kare hasken rana ba kuma ba zai
mata inuwa ta kashe shuka ba
haka ba zai wannan ba kuma in ganyen
da
zai zuba shi ma kamar taki ne ga wannan din kasa to tana da amfani sosai
to in ka ganta a gonar ka karkasa da gawo
to ai shine wani abu da da ka sani a Niger ina dubawa da komai itatuwa na kasa kaman na gwamnati ne amma daga baya sai aka zo aka janye irin wannan aka bari mutane nasu
ba mutane
da ana gani abu na gwamnati ne
ba
lallatawa
ko bata ake
haka amma yanzu da aka gane alfanin wannan abu har zaka ga akwai wani tsari da ake biyan mutane in kana da icen gawo guda ana rika biyan ka sai fa ko 50 ne ko
nawa ne dan samu sai sake dasawa
haka to irin sai mutane na suna kula da su sosai haka to dai kadan dai daga cikin abin da zan ya kawo muku ne game da wannan icen gawo amma dai kuma kuna da masaniya akan eh zan so in ji ma su mutane ma
me suka sani
me suka sani game da shi kuma ya risa da abin
da shi ne suke
eh haka
in suka ba aiko zamu faɗa
sai su aiko mana mu ma karin ilimi ne gare mu
haka yake sannan ina ga wannan maganar muka je yau da gobe a mako mai zuwa ya kamata mu samu masana noma
haka
eh su ga mana alfanin irin waɗannan abubuwan
da abubuwan da ita kusa zaka gani da ma muna da irin abubuwan nan arzikin da muke da shi ba mu lura da su shi sai
ban
ma san da su ba
haka
a Usman kaga wannan satin dai ko haka dai aka yi manage
eh ba ko
tun ran Laraba da na tashi fa tun ran Laraba nan tashi
na ganki ne
nawa ya gari na tunani ah yau Asabar me zan mai ana zo na ina lissafi abin da zai nace la ilaha illallah ina da aiki da sauri na zabi da na rugo da gudu
to baki sai santa ce ba sai an gama abin
wallahi da ka shi sai na zama duk confused
eh ai fa confused da turawa
wallahi
san wani abu shi yanzu nan sai tsake da ke saboda yanzu akwai wani dan labari da aka aika mana guda biyu
to
kin ce ana ta offline to yau an taba har da buzu wato bari in fara baki amma na buzun wai labari ne daga Nura Manjo ya aika mana cewa wani buzu ne ya samu wani yaro yana ta tsala kuka ba kankautawa buzu yana zuwa kai namiji kin san shi namiji yaro da babba kawai din namiji ne da buzu kai namiji kuka me kai yace yaro ba zai ya nuna mishi tarbiya ne kuna ma tarbiya shi ya nuna mishi kuna ma ya nuna da muka jama kuka ya daga ya rike
la
tabawa buzu putu a hannu
sai
ina shiru yace namiji kukan kan mu ma za mu fara na
kunama zafi gare ta
to labarin Nura Manjo kenan da ya
aika Allah kiyaye ta Allah tsare
to ne kuma da babulatan din dangi Maryam
ina
ne wani babulatan ne wai mahaifiyar shi ta rasu ba dadewa sai baban shi ma ya rasu
to
yazo ya zauna ana zaman makoki dan fulani ta kai ciya shi yana ta jimami dai kinkenan sai abokin shi yazo abokina yanzu shikenan Allah sarki ka zama maraya ya ce ai na ai mun kai shegu mun mushe maraya uwa ta mutu uba ya mutu wasu ba maraya bane sun kai shegu sun da hanci wanda bai da uwa bai da uba ai kawai shi ce yake cewa shi bai gane cewa mutuwa na baba daban ba wanda aka haifa ba uba daban to shi abu tunaninsa tunda an ce baba ne ai kawai shikenan baba in ya mutu kawai
uwa ga
uwa ta mutu ga uba mutu kawai shi shi sai ke ba uwa ba uba
Allah shi kyauta
to Samuel wani ya aiko mana da wannan labari su ma bare barin suna aikowa wallahi za su ji dama kwanaki na
karanta to ai gaskiya kamata a rika balance gaskiya
yawo sai ku dinga aiko mana to Maryam yaya kai me rage
me kuma rage ina tunani ne dazun batun da kai magana suna diyar Hafsa ka san su America yawanci zaka ga Amerikawa musulmai yanda suke sai su ba mu yaro sunaye Jerry ka san mu da ce ilmi na Fatima waye a'a kaga wani sunan shi Fatima Zainab Aisha aka hada mai
to ai ina ga ta sama sun bisa hu
mu ma fa mun dauki wannan salon nan fa yanzu fa ni ma ina gani ya zaki zaka gani ai haifu yaro an tafka mai suna a Najeriya muna yin wannan
in kace suna na misali sai in ce to suna na Usman Ismail
Ibrahim kuma ranan da zaka raka ba suna ba wai suna guda ka suna gaba daya zaka jira
eh kin ga amma kuma su nan America ina kiga akwai san fadan suna guntu misali kamar a ce Abraham misali sai kawai su ce maka Ibi sai su takaita shi kawai
suna da wannan mu kuma mun dauki wannan amma wacce da ta fito shahararriyar yar Hollywood sunanta Uzo Aduba tace anan ta tashi to lokacin Uzo kuma sunanta Uzo Amaka tace lokacin a makaranta ta je makaranta yara ta mata tsiya makaranta har teacher sai ce wai me yasa bar mu fara kiranki wannan suna tace da ta dawo gida sai ta cike tambayar mamanta daidai ne a kira ta wani sunan turawa haka tace
a'a
yanda suka koye suna Michelangelo suka kira menene da Donatello wani irin suna masu kwarmata kwarmata to haka su ma za su zauna su koye sunan ki Uzo Amaka ka san Mandela cewa sunan shi ma ba Nelson ba
eh haka
ainihin sunan shi wani
Rohilala
yana suke faɗe shi dai wani daban dai ne to ya ce ranar da ya fara zuwa kuma makaranta ne ya je makaranta ya dawo teacher shi ta kasa faɗi wannan suna
in suna na Tanko maji daɗin kiɗa dole ka faɗa
ya ce oh can I call you Mary Maryam no my suna na Maryam
da ma ba ƙara masa da mai rama dasa ba
a'a wannan da ba ni
yanzu gaje Maryam sai Allah ya kai mu kuma da mako kan duka yanzu kan anan zamu tattara namu saboda lokaci baya jira suna na Usman Ahmad
tare da ni Maryam Bashir Bugaji
daga nan sashen Hassan Murya Amurka muke cewa mu zama lafiya mu baku da wannan
kullum mai jidda awa Yeah. da gaskiyar ka ga Allah Allahu kai jama'ata da rubun wata mata Jakariya Isali Anjin mata baki zama Aminiya baki kayar Abdu Hawwa Jakariya Isali Salama da ka dangu ta kanda babu kida sai ya ba Jakariya Isali
haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai cin anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
duniya budurwa ya da duniya kitabu rabbi to be the matter wannan kida kamar ayin kuka Allah jikan tuka garin maza dan biyar da su'a madi biyar da kawo jikan kwarai an jika su an kwanta ka gaya da birni ba ni da kawai
biwa fik abek la meyo.